yanzu ka fa cikin mata sani Khadija ce kace ta
Khadija ce baiwar Allah mai kiya san buga san barki ka kina nake mun doka Allah karajin gwanaki yanzu ka fa cikin mata sani Khadija ce kace ta
ta fa take ke so ko mai ki kai bidakin samu mai kiya san barki kariya suke su yi miki sammo mai halin alkhairi kyawun fura ayi mata damu gaisuwa ga Khadija tun an taba ki sai an ji mu